Boko Haram has continued to introduce new strategies in an effort to resuscitate its declining influence in the Chad Basin.
Kakakin rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke mani karin bayani dangane da sabbin dabaru da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da dauka a kokarinta na farfado da tasirinta da halin yanzu ke bushewa a yankin na tafkin Chadi. Daya daga cikin sabbin dabarun shine daukar kananan yara a matsayin sojoji. Bayanan sirri da aka tattala ne suka hakake hakan. Kana wasu da kuma mutane ma da kungiyoyi suka tabbatar da haka.
Dressed in military fatigue and holding assault rifles in a video released during a Salah celebration.
Kanar Timothy Antiga yace suma ƴan Boko Haram din sun nuna haka. Yace Boko Haram da kansu suma sun tabbatar da hakan. Yayin da suka wallafa hotunan irin waɗannan yare kanana sojoji a ranar sallah da ta gabata rike da manyan bindigogi. Daukar yare kanana aikin soji wani sabon salon rashin imani ne da Boko Haram ta kullo da shi. Duba da a baya sun yi ta sace yara mata ƴan kanana ƴan makaranta, cin zarafin mata da kuma kisan ba gaira ba da nili ga waɗanda ba su san hawa ba balle sauka.
Sexual enslavement of women and the mass murder and decapitation of innocent civilians.
Rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadin ta ce sanya yara kanana aikin soji da Boko Haram ke yi a halin yanzu ya biyo bayan irin yadda aka daidaita su ne da hakan ta kai mayakansu na ta yin saranda a ɗaruruwansu ga dakarun na tafkin Chadi da kuma ya rage musu yawa matuka. Dakarun na tafkin Chadi suka ce yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana sa yara aikin soji ko ma rike makami, a don haka su a nasu bangaren za su yi duk iya kokarinsu domin ganin kawo ƙarshen wannan kungiya. Tuni dai wannan ya fara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin yara ƙanana irin su Halima Baba Ahmed.
Gaskiya wannan babban ƙalubale ne ma al'umma duka gaba ɗaya, saboda hidima na yara abu ne wanda duk mai hankali da tunani in aka ce ƙaramin yaro ana bashi makami ya riƙe ko kuma yana ana sa shi yana aikata ta'addanci, to abin ya wuce duk matsayin yadda ake tunani, saboda abu ne wanda illansa ya wuce duk yadda ake tunani a da yadda ake zato, saboda islai rayuwar yara ne gaba ɗaya na duniya ko a wulaƙanta shi ko aka wulaƙanta shi ko kuma ana so a ƙirƙiro musu wasu ɗabi'u wanda shekarun yaran suka girma suka kai wani lokaci, to abinda za mu gani kuma a kai sai dai Allah ya gyara mana.
To shin yanzu ko menene abin yi? Kwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ya ce akwai mafita.
A ƙasashe da yawa an dade irin wannan masu ikin jinkuru da sauransu suna amfani da yara ƙanana. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta dade da cewa lalle wannan ya an karanta shi. In ka tuna Charles Taylor ya yi a yakin Liberia, an yi a yakin Sierra Leone, an yi kuma Joseph Kony ya yi a Uganda. Yanzu kamar da ya kamata a yi a jawo hankalin iyaye ga abin da yake faruwa. Abubuwan da muke yi kamar jihohin Arewa da wasu ƙasashe a Afirka ta yamma na cewa a saki yara wai su je yawon karatu, yawon almajirki na da sauransu, banda hadarin da inda za su gani kan hanya, yanzu ga hadarin abin da suka iya shiga. Yara ne ƙanana da ba su san komai ba, komai kace musu suna iya yadda. Kuma yaro baya waje iyayensa yana nan kan hanya, kowa ba shi abinci yake zo kai kaza zai dauka ya yi. Jihohi ya kamata su fito da wani kuduri da zai nuna duka iyayen da aka samu sun sake yaran su suna yawo ba kula, dole a hukunta iyayen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.